Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakub Makiri. Fadar White House ta nana ta amincewar Amurka na shiga tattaunawan gaba da gaba tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Muna aiki ne da ƙarfin mu wadda tsohuwar gwamnatin Amurka ba ta da shi, inji sakatariyar jarida a Fadar White House Sarah Huckabee Sanders, inda take cewar tattaunawar ta tabbata ne sakamakon matsin lamba wanda gwamnatin Trump ke yi wa Koriya ta Arewa wanda ya sa Koriyan ta yi rauni. Sanders ta ce shugaban ya amince da wannan ganawar ne saboda ƙwararren matakai da Pyongyang ɗin take ɗauka, wanda jami'an Koriya ta Kudu suka sanar a nan a shekarar jiya Alhamis, a cewa Koriya ta Arewa ta yi alƙawarin a wurin taron ƙoli da suka yi cewa za ta dakatar da shirinta na makaman nukiliya da kuma gwajin makamai masu linzami. Ta ce shugaban na samun takamaiman abin da yake so, kuma wanda hakan kuma dama ce ga Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen makaman nukiliyar ta. Sai dai fadar White House ta hakikance cewa amincewar bazata da Trump yayi na ganawa da shugaban Koriya ta Arewa, wanda Koriya ta Kudu ta sadar a ranar Alhamis, ya tabbata ne sakamakon rawa da wasu muhimman hukumomin Amurka suka taka a tsakanin watanni da suka wuce. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a jiya Juma'a cewar sasantawar siyasa tsakanin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da madugo 'yan adawan ƙasar Raila Odinga wata babbar nasara ce, kuma ya ƙara da cewa Amurka tana ba da goyon bayanta ga haɗin kan ƙasar da cigaban demokuraɗiyya a ƙasar. Kenyatta da Odinga sun gana a karon farko tun bayan zaɓen shugaban ƙasa da aka yi a bara mai tattare da taƙaddama, a wani mataki da suka kira tafiya tare domin haɗin kan ƙasa. Tillerson ya yi ba wa sanarwar a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da ministan harkokin wajen ƙasar Monica Juma a birnin Nairobi. Waɗannan shugabannin guda biyu dai sun nuna da taku wurin sanya hannu a kan wata yarjejeniya a jiya, inji sakataren harkokin wajen na Amurka. Ya ce Amurka tana zuba ido ta taimaka wa aiwatar da wannan shirin da aka sanya hannu a safiyar jiya don kawo haɗin kai da kuma magance duk wata rarraba da ƙasar ke fama da ita. Babban jami'in diplomasiya Amurkan ya nananta muhimmancin walwalar 'yan jarida a cikin harkar demokaraɗiyya, kuma ya gargaɗi gwamnati ta sakar wa kafafen yaɗa labarai mara su yi aikinsu. Bai kamaci ma'aikatan agaji su riƙa jefa rayuwarsu cikin haɗari a lokacin da suke aiki, inji Robert Mardini, daraktan ƙungiyar agaji ta Red Cross a yankin Gabas ta Tsakiya, a lokacin da yake jawabi yayin ajiya Juma'a kenan, yayin da yake bada wasu kayayyakin agaji a garin Guta da Siliya. Wata mummuna faɗa da ta kaure a kusa da garin tana hana shiga da kayan taimako ga mabukata. Mardini ya ce ƙungiyarsa ta huskanci koma baya sakamakon barkewar faɗar, duk da alƙawura da ɓangarori masu yaƙin suka yi cewa za a iya shiga da kayayyakin taimako a garin Duma da ke gabashin Gutan. A ƙarshe dai ƙungiyar Red Cross ta isar da abinci da wasu kayayyakin agaji ga mutane da yawansu ya kai 12,000 yayin da aka dakatar da fadar. Mardini ya ce yana da muhimmanci a kiyaye duk wasu alƙawura da za a ɗauka nan gaba, saboda akwai mutane masu ɗimbin yawa da suke buƙatar taimako. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar nan da doka ta haramta ta a Pakistan ta Taliban ta tabbatar da kashe mambobinta 21 a samame da wani jirgi mara matuki na Amurka ya kai a makwabciya Afghanistan a ranar Laraba da ta gabata. Harin da aka kai a gundumar Kunar da ke kan iyakar gabashin Afghanistan ya auna sansanin horar da mayakan kungiyar ne da ake kiranta wato Tehrik Taliban ko kuma TTP a takaice, inda ake horar da masu kunar bakin wake, a cewar jami'an leken asirin Afghanistan da na Pakistan. Jama'an sun ce galibin kwamandojin mayakan da kwararrun masu ba da horo a sansanin suna cikin mutanen da aka kashe a wato waɗanda suke shirin ƙaddamar da kai hare-haren ƙunar baƙin wake a Afghanistan.
Kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin
Habari ya huce.
Wannan masu hikimar magana ke cewa shike kawo rabon wani.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin yau na ga wato cikin zauren nan kowa
ai ka tana mun dani
kowa motsa kowa
mun kayarwa ba
ai sai dai ba samu kida ba ka san mu ga naji kana fadan sunanta na gaske da nace ina Alhaji Ibrahim ai ko mu Aliya
Aliya ka san
Aliya haka mutane da yawa suke cewa
ni ma daga farko in ana fadan sunanta lokacin ma san sunanta ba Aliya ake fada nake cewa cece Aliya kuma saboda na dauka cewa akwai wata mawakiya nan Amurka mai suna Aliya wanda ta rasu a hadarin jirgin sama
sai ka dauka cewa ta fara tasu sai to ashe wannan daban
ka sa akwai wakan da ta yi ne wannan Aliya shine
Andiya Andiya
Andiya sai ka ce take Aliya
Andiya
da sharo ga majai suke fa
na wannan wakan da ne muna makaranta sai fato ko abokan daki mu zama mu daki ɗan Nijar ni da farko na dauka ma ɗan Nijar ce ai ɗan Nijar din nan sun matsa mana da sa wakan nan
kasan da yake faransanci
ne na dauka ɗan Nijar ce kowan lokaci indai muna cikin daki kai ɗan Nijar din sun matsa mana da wannan wakan ɗan Nijar
Aliya Aliya
ko na zo hutu na zo Kaduna hutu mallan sai inda na ji wakan Aliya Aliya na fito hankali hankali ma ko sai ga na bi sahu ni ma ina son wakan
sai ga shi ka biyo sahu wakan Aliya sauran wannan waka ma kina indiya ne wannan waka da muka ji yanzu to ga dimbin gaisuwar sasha wasu na murya Amurka kamar yadda muka saba zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Abdulkadir Sabo wato Barwan Giya ɗe da Alhaji Muhammadu Sabo shi kuma Tarakin Giya ɗe da fatan kuna nan lafiya sai gaisuwar Alhaji Dalladi Walin Bara da kuma Alhaji Adamu Rauta dukan su da fatan suna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Ado mai Kemis birnin Kudu a jihar Jigawan Najeriya da iyalansa da fatan kana nan lafiya sai gaisuwar Sadi Energy Tandare Patas kuma kwata garin Babalawal muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga wato Garba Sabiola Gashwa da matarsa Yana da ƴaƴansa Sadiq da Fatima da Adam da fatan kuna nan lafiya a Gashwa jihar Yobe sai gaisuwar mai sauraron mu wato Fatima matar Luwano Fajaldo karmar hukumar Dange Shuni da ke jihar Sokoto Najeriya da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Honorable Abdulsalam Lema Tsagem shugaban kungiyar murai talaka karmar hukumar Mani a jihar Katsina da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Binta Umar Lida Doguwa jihar Kano da fatan kuna nan lafiya sai kuma gaisuwar Suleiman dan Farauta Gurbana tare da iyalanka da kaima fatan kaima kana nan lafiya sai dimbin gaisuwa zuwa ga Malam Buba Mai Goro a Gaishuwa jihar Yobe da fatan kuna nan lafiya ga gaisuwa nan zuwa ga Tukur Harka tsohon garin Rijau a jihar Niger Nigeria sai kuma masu wato sauraron mu irin su Ali Adamu Jauro mai gidan wanka sai Abubakar Kalajanga Jalingo a jihar Taraba sai gaisuwar Garba na Hali Kamba Akebe da Sarkin Gabas na da fatan kuna nan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga Hassan Dayyabu da Anan Saminu Jayan sai Salid Dumbari tare da Jamilu Mutawalle mai kayan provision kofar wunta abocin Yakubu sai waziri dan daso Godowali tare da Shehu Bashir Fulani sai gaisuwar Alhaji Tanko M Bawa abocin Yakubu sai Musa Ado Galadima tare da Muhammad Mu'azu sai Abubakar Akota dan Niger tare da Hajiya Yohanesu Kiri Annuman sai gaisuwar Muhammad Abubakar Jingudu a Jimeta Yola jihar Adamawa Najeriya sai gaisuwar Hajiya Soyiba Muhammad tare da Aminu Wuro Bukar Jada sai Sufiano Ibrahim Barki tare da Gali Suraju Faki sai Aminu wato Kano Maida Garko tare da Muhammad Kamaluddin Nasir sai Hajiya Salamatu Shamaki tare da Ashiru Shehu Kacheko a jihar Jigawa ko da yake dan Kano ne Kacheko tana jihar Kano ne amma dai a jihar Jigawa yake sai Hajiya Wana Abubakar tare da Garba Muhammad Dajin wanda aka fi sani da suna Jazi sai Salisu Nasidi tare da Ibrahim Sale Waziri sai gaisuwar Ibrahim Abubakar Sakkwato ina fata bai ji labarin mu na makon jiya ba labarin Sakkwaci sai Umar Babangida tare da Hajiya Zainab Das sai Ibrahim Bebeto unguwar Jaki abocin Yakubu sai Ibrahim Umar da sojan Najeriya ya Uisha haka a Abuja sai Abdulrazak Garba Babani wakilin gidan radio Deutsche Welle a birnin Injimina a kasar Chadi da fatan kuna nan lafiya.
To ni ma zan fara sakonnin gaishe-gaishen ne da shafin mu na majalisar abari ya huce amma na shafin Facebook amma kafin sannan sai na mika sakon gaisuwar fatan alheri na aure da kusanci an jima kadan 11 na safan nan za a daura shi wato 10 ga watan nan kenan na Sa'idu Yahaya Abubakar wato Sa'idu na Gudu da kuma amaryarsa Aisha Umar na Iyanci wanda aka fi sani da Shatu za a daura auren ne a masallacin Murtala dake Hausawa a Kanan Dabo a Najeriya.
Allah ya sanya alheri.
Amin. To yanzu zan leka kai tsaye kamar yadda nace majalisar abar ya huce shafin Facebook inda gaisuwar fatan alherin abar ya huce zai je zuwa ga Habu Mamman da kuma Umar na Amore a Rugungu sai Murtala Faruk Sanyinna a ato gida
ne wakilin mu ba a Shakkwato ina fata shi ma bai ji labarin mu na makon jiya ba
bai ji wani ya faɗa masa
ba da ajida da aiko gaisuwa wannan ba. To sai kuma gaisuwar fatan alherin na Adam Stella da kuma Muhammad Gagarawa gaisuwar fatan alherin abar ya huce na Shehu Bakari da kuma Sumayya Mara sai Muhammad Shaibu Kwajali Allah sa na faɗa daidai sai magaji Ibn Shu da kuma John Peace to ina ga Peace John Cingera sai Zaharuddin Zara Muhammad ita ma ina ga ta birkita sunan ne sai gaba daya baya
haka suke yawanci a Facebook din nan
sai su juya shi to sai Ibrahim Zairu da kuma Ade Furasi Francis sai Rahinat Yusuf Abubakar da Kalisatu A Haider da Aisha Aliyu Ahmadu da Usaina S Muhammad sai Bulkisu Muhammad da Aliyu Lawal gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Shamsu Lawal da kuma Salam Hayat da Fatima Ibrahim Jalo da Samir bin Abubakar sai takaddar ƙarshe a hannuna na gaisuwar fatan alherin abari ya huce din zuwa ga Zalafat Alfa sai Zaidin Hudson da kuma Ruth Tega da Maryam Usman da Zara Babakolo sai Rufe da Bendes Mahis to Allah sa na faɗa
Allah sa gafa da
duniya ina ga Ibrahim
kuma so na wani indian
na shi ne sai indian fa na ga sun fara shigowa shagun
akwai wata akwai wanda da take film na india ko mai suna Nargis
Nargis
kware ko yanzu suna sai ne kama da Nargis
to ko hindi sun fara shigo mana
ne to wai sai
wai sai
to wannan shi ne kai sai bare mu kai yanzu ni da kai da masu rarrahi mu kakkabe mu baba bala da
ni kuma bare mi gaisuwa ta musamman ga Isa Isu Bonda ma'aikaci a ma'aikatar ilimi da ke babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja sai Muhammad Ahmed Kotsu babban bankin Najeriya shi ma Abuja da Ibrahim Bawa Maja da Shehu Ringo da Garba Yar Sudan a ma'aikatan shari'a da ke babban birnin tarayyar Abuja sai injiniya Aini da Mamman Inwa Telan Teloli a bakin kasuwa Kwantagora har wa yau ga wata gaisuwa ta musamman ga Abdullahi Alhassan Yaba gidan ba da koshi tsohon ma'aikacin ma'aikatar ayyuka da ke jihar Neja
ka san ba da koshi sunan wani gari ne a jihar Bauchi
to wannan kuma sarauta ce
amma dai ina ga mutanen garin ba za a gansu kamar ni ba za a gansu kula-kula kenan
sai kuma Muhammad Shaba Agaye da ke ma'aikatar al'adu da yawon bude ido da ke jihar Neja sai kuma Ibrahim Bagudu babban akanta a karamar hukumar Lafun a cikin jihar Neja sai Bello Bagudu jami'i a sashen ilimi da ke karamar hukuma a Agaye dukansu a cikin jihar Neja Najeriya da fatan sun ji suna kuma cikin koshin lafiya
haka lau alhamdulillah
haka ne
Thank you.
shikenan
bai da mutayi ne
gaskiya
ai ta ba shi ce wai malai zai ce baki amma baba da baba da
kwarai wannan mata ta yawa
Allah ya mu dace
mun sun mu amin
ta yi alƙawari ummu zangari ta mana alƙawarin cewa duran da ta zo America sai ta zo nan murya America sai ta zo ta tattauna da da mu a cikin wannan akwai wani babban abin nan babban abokinta yana aiki a cikin wannan gidan radio
alhamdulillah
yawa
Allah ka ta lafiya
amin su amin ladan muna bin kala bashin labari
labari gajeren labari
to wance ba mai lalubo
amma akwai lokaci kuma zan kara muku da wata
to
nima aboki aiki na ne ya ba ni wannan labarin can da dadewa labarin bafillaci ne wannan karan ba na ba sakwace bane
to haka
bafillaci ya hakuri nima Ahmed Isa Koko ne ya ba ni wannan labarin wai bafillaci ne
an dawo kan holani
an zo ana layi za a je za a shiga jirgi zuwa makka kabilace kana leka bakin kohon jirgi sai kawai ka dare ana shiga mana ta kai ban shiga ma kowa ko gonga
wallahi wato jirgin ne gogo ka san da yake
kamar yadda yake jirgin yake hakan haka ta bashi magana
ka san irin maganar wannan bafulatin
ne bashi magana shiga mana ban shiga ma kowa ko gonga wallahi
kuma kaga da a nan kasan ne ba zai gane ba
kuma gashi zai ga cewa
ana bi ta wani aiki
sama ana shiga ta naji
kasan har muka zo nan har yanzu yaro na biyin nan bai yadda cewa a jirgi zo America ba shi da ya ga an bi ta wani wuri an shigo shi gani yake kai wannan daga airport din Abuja da ya shiga jirgi amma daga Germany bai shiga jirgi
ba ya shiga ba saboda ta wani daki ya shiga dakin kuma kofa na manna a jikin jirgi kofa
na manna a jikin jirgi
kuma wannan ne magani wannan plan
ne ban kofa ne irin wannan illa irin wannan ne
wato ba nan sai
aka ta bashi aka daban magana ce ban shiga ma kowa ko gonga
ni akwai wani labari makamancin wannan da naji wanda aka ce wani bafulatani ne aka zo a nan Kano za a tafi Makka irin yana cikin layi din nan mutane aka yi ta shiga yana can baya yana mamaki cewa ya ina mutane suka shiga da yazo bakin koba da ya leka wai duk mutanen nan da suka shige ina suka shiga aka ce suna cikin ne ce wallahi ba zai shiga ba saboda kawai abun ya cinye su gaba daya
ya ɗebe su aka albasi aka yi taba ga wani shi ma a guje wai ce ai shi da ya leka din ya gansu sun cika ya ce nan za mu shiga ya ce ya tashi sama ya ce ya sha Allah aradu Allah bai kira ni ba bana Allah bai kira mu ba
gaskiya aka yi fada yake cewa ba a kira shi ba tukunna bai samu zuwa ba
eh kaga ko in ba a kira shi ba ai ba za shiga jirgi ba to kudin ka da ka biya fa banda da jirgi
sai dai asaran kudin kenan ba
asaran kudi ba
Allah zargi
akwai labari na biyu da kace zaka ba mu
sai wannan kuma Mustafa Nasir ba tsayin naga ya sa ko race kahin nan wani aboki na aiko min da shi ta kafan WhatsApp shi kuma wannan wai barawo ne shiga gida ya sata cikin lalube yana lalube kawai sai da kuskure sai ya taba abin nan na wuta switch makunnin wuta kawai sai taba shi sai ashe an hada shi da injin nika ne sai injin ko tashi injin nika ko papa da masu yira suka yi na kawo nika ne
ni ina ganin kamar mun taba karanta wannan labari na barawon da yazo yace ya zo injin nika ne ya dai kuskure
ya
ta da
ya wa ya wa ji ta to da ka kawo nikan baka nemi ne nikan bai kai ka kunna injin da kai
da saka da za ka kawo nika to
akwai wani labari da yake na dan gajere ne shi ma na bafulatani ne da babarbare watakila mu rufe da shi wani mai sauraron mai aiko da wannan labari wai babarbare ne da fulatani suka je bakunta sai aka kawo musu kunu mai zafi to kai bafulatani sai ka fara ya fara daukar ludayi yana kurba sai ji cewa kunun da zafi kawai sai ya hade irin yayi ta maza din nan ka san bafulatani ta maza yana ajiye ludayi idan sai yana hawaye saboda zafi babarbare yace mara yayi tambaye shi cewa me ya faru kake kuka sai bafulatani ne ci kai wallahi wata kaka ta na tuna ya tuna kaka sai ya tuna yake kuka yake
wannan mai gaskiya abin da ya faru
kai babarbare kuma kawai ka sa ludai ka kurbo yana kurba kawai sai watsar tai watsar kai da abu ya kona mara baki ya gaza newa yace yace yake cewa Vlad lace lalle ka cika mugu
shi kaga shi ma da wanda zai ga ni na gaba ina ga da ba zai fada ba
shi ma shi ba shi ba haka yake shi ba barbare haka yake
ta Allah za mu dace
amin sun mamu ma sauraro zamu da sa'aya nan saboda lokaci ya kawo jiki sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin
ni Usman Kabara amma fa ban shiga cikin wanga kogo
ba ka shiga kogon gabana
Ladan Ibrahim Aya
Ibrahim Alba Ahmed daga Birnin Washington DC muke cewar ku huta lafiya zamu kyale ku da wani waka mai suna Dengo ta Aliya ko kuma in ce Ummu Sangare
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya